Najeriya Gateway ya buga wa kasarsa wasan kwallon kafa a ranar Talata 10 ga watan Satumba na shekara 2018 yana da shekaru 52 a duniya. Oye shi ne dan kwallon Afirka na farko da ya lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya a lokacin iyaka kaleda. Ya buga wasanni har na tsawon mintuna 79 a wasan da Najeriya ta doke Najeriya da kwallo 3 da kwallo 2 da 1 a wasan ta sada zumunci. Kasar ta Najeriya dai ta ce ta shirya wannan wasan ne don sada zumunci don kuma janye riga mai lamba 14 wanda waye yake sawa a lokacin yana taka leda. Najeriya ta zuba ɗan kwallo sosai ciki har da Wilfred Ndidi na Leicester City da ɗan wasan tsakiya mai suna Peter Ikebo daga ƙungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kuma Kelechi Iheanacho wanda suka shigo a canjin lokaci. Waye tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Monaco ya fafata ƙungiyar kwallon kafa ta PSG da kuma Chelsea na ƙasar Ingila da ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City kafin ya ajiye leda. Ya aje ta kalman wasan sa tun shekaru 16 baya da suka wuce, inda abin da ya ba da magoya baya kuma masu kallon wasan a ran da ya buga wasan yana da shekaru 51. Kwantuwar ya fi yi mamakin yadda ya buga wasan ba tare da wata matsala ba har na tsawon minti 79. An rantsar da Gateway a matsayin shugaban ƙasar Najeriya a watan Janairun shekara 2018. Shi kuwa ɗan matashin ɗan wasan kwallon kafa na ƙasar Ingila mai takale da ƙungiyar kwallon kafa ta Everton Ademola Lukman ya ce yana shirin barin bugawa tawagar ƙasar ta Ingila 'yan ƙasar shekaru 21 wasa domin dawowa ƙasarsa ta Najeriya da takale da. Ɗan wasan dai wanda yake can Burtaniya ya wakilci ƙasar Ingila a shekara ta 2017 inda suka samu nasarar ɗaukan kofin kwallon kafa na 'yan ƙasar shekara 22. Lukman ya cancanci bugawa tawagar 'yan wasan Najeriya kwallo ne kasantuwar iyayensa mutanen Najeriya ne amma an haife shi a can kasar ta Ingila. Ɗan wasan mai shekaru 20 da haihuwa wanda ya shafe kakar wasa ta ƙarshe da ta shekarar ta gabata a matsayin aro a ƙungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da ke can kasar Germany daga ƙungiyar kwallon kafa ta Everton. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin jihohi huta lafiya.